takarar haihuwa da UEFA Championship wanda yake kwana a can kasar Georgia inda ake matakin wasan rukuni zagaye na biyu a jiya kasar Georgia mai masaukin baki ta lallata kasar Sweden da kwallo biyu da daya ita ko kasar Czech Republic wato da dadi ba hanin kasar Portugal yanzu da shekara 19 da kwallo ta ma biyu da daya inda a yanzu haka kasar Portugal take jin rukunin A din da maki 6 a watanni biyu yayin da Czech Republic take mataki na biyu da maki 3 kasar Georgia mai masaukin baki tana mataki na 3 ne da maki 3 a watanni biyu da ta buga yayin da kasar Sweden take mataki na 4 ba tare da maki ba a rukunin ba kuwa a yau kasar England da shekara 19 za su fafata da kasar Netherlands misalin karfe 2 da rabi na yammaci a gogon Nigeria yayin da kasar Germany za su fafata da kasar Bulgaria da misalin karfe 5 na yammaci a gogon Nigeria Niger kamar da kasar Chad bayan kammala wasan farko da aka yi kasar Netherlands take jin ragaman rukunin ba din da maki 3 yayin da kasar England take mataki na 2 da maki 3 kasar Bulgaria tana mataki na 3 ba tare da maki ba kasar Germany tana mataki na 4 ita ma ba maki a bangaren sai da sai ƴan wasan kwallon kafa duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta amince da tafiya fam miliyan 75 wajen ganin tatsayin ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Eva ta Romelu Lukaku shi ko ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Alex Sanchez ya buƙaci kungiyar ta Arsenal da ke biyan sa fam 1400 duk sati a matsayin albashi in har kungiyar tana buƙatar ya zauna a club ta ko kungiyar ta Arsenal tana ta shirye-shirye ta wajen ganin taso dan wasan gaba ne na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Riyad Mahrez dan shekara 26 domin ganin ya maye gurbin Alex Sanchez kun karba a daidaita ba ita ma kungiyar ta kwallon kafa ta Leicester City tana zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Watford mai suna Trial Day ne dan shekara 29 da aiwa a kan kudi fam miliyan 20 shi ko Fernando Torres na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ya amince da tsawaita kontrakin sa a kungiyar sa Atletico inda zai karkare a shekara ta 2018 shi ko mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Fabio Contrao ya koma kungiyar kwallon kafa ta Sporting CB a matsayin aro na shekara guda ita ma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta amince da ta saye dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid mai suna Theo Hernandez dan shekara 19 da haihuwa na tsawon shekaru 6 huta lafiya. Thank you.